86 muna karatu a kitab al-buyu' mun tsaya ne babin da yake cewa bab yamhaqu Allahu ar-riba wa yubi as-sadaqat za mu tashi babu zikir al-qayn wal-haddad babin da yake bayani game da sana'a ko ambaton sana'ar al-qayn wal-haddad al-qayn da al-haddad din yana nufin makeri yana nufin mai aikin kera wanda yake abin nan makeri shine al-haddad kuma akan ce shi al-qayn a muna gabatar da karatu wannan masallaci na Usama ibn Zaid anan Saluda birnin Kano mallan yake cewa bab zikir al-qayn wal-haddad ma'ana zai bayani game da wannan sana'a ta kira ne matsayinta a musulunci a halaccinta ko kuma matsayinta an Khabbab radiyallahu ta'ala anhu ya ka hadisi daga Khabbab dan Arati Allah ya kara masa yadda qala yace kuntu qaynan fil jahiliyyah na kasance makeri a jahiliyya ma'ana kafin musulunci sana'a ta ita ce kira ya ambaci wannan saboda labarin da zai bayar ya kasance ne a lokacin kafin musulunci amma har ma a musuluncin sana'a sakira ce kuma Khabbab ibn al-Arati wanda ya karanta tarihin sahabbai ya san matsayin waye Khabbab ga addini ga jihadi ga kuma sana'a ga sana'a dama haka waliyan Allah suke waliyan Allah suna da afage na addini kan gaba a rayuwar duniya kuma suna da sana'a ba ta zama cikin kaskanci kowa yana da abin da yake to a musulunci ma ya kasance shi makeri ne shi Khabbab Allah ya kara masa yadda wa kana li ala al-'As ibn Wa'il Dain to ya kasance yayi sana'a ko yayi aiki ga Wa'il al-'As ibn Wa'il al-'As ibn Wa'il ɗaya daga cikin manyan mushrikan Makka kuma shine mahaifin Amr ibn 'As kowa ya san Amr ibn 'As sahabi ne shahararre mahaifinsa shine al-'As ibn Wa'il to shi wannan Khabbab yayi masa aiki yana bin sa bashi yace fa ataituhu ataqadahu sai naje wajensa domin ya biya ni hakkina ya biya ni abinda ne masa aiki qala sai shi wannan al-'As ibn Wa'il yake cewa da Khabbab sai yace masa la utika hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba zan baka hakkinka ba tunda a lokacin shi ya musulunta shi kuma al-'As yana cikin kafirai da suke yakar musulunci ba zan baka hakkinka ba hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ka kafir cewa annabi Muhammad ka daina addininsa qultu Khabbab yace la akfura hatta yumitaka Allah thumma tub'ath ba zan canja addini ba zan bar addinin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam hatta yumitaka Allah har sai Allah ya kashe ka thumma tub'ath sannan Allah ya kashe ka in ma so kake in bari to bari ka mutu ka tashi tukun ka gani in zan daina ma'ana ya nuna masa gaya cewa kenan ba batun denawa tunda yace har sai ka mutu an tashe ka in ma kana tunanin in dena ne ma'ana zaka rayu har ka mutu ina kan sannan in ka tashi ma hakan dai zaka gani ina kan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zan bari ba qala a wata riwaya shi wannan al-'As ibn Wa'il sai yake cewa da Khabbab kamar yadda riwayar Tirmidhi ta zo yace wa inni lamayyitun thumma mab'ud yanzu ni zan mutu kuma a tashe ni kaga yana ne yana inkarin cewa babu wani a mutu a tashi qala sai yace da'ni hatta amutu wa to shikenan in haka ne bari in mutu din sannan a tashe ni in aka tashe ni ma'ana aka tafi lahirar da kace za a tashe mu tafi fa sa'uti malan wa walada can din ma dai in za a tashin haka zan tashi a matsayina na babba da dukiyata da yayana a can ma haka za a ban yana masa izgili ke walidhalika qala Allah ta'ala fi raddi alayhi fi Allah ta'ala ya masa raddi fa nazalat aya ta sauka yace fa aqdika in muka tashi a lahira din bayan na mutu na tashi sai in biya ka a can fa nazalat sai Allah ya saukar da aya fa ra'aita alladhi kafara bi ayatina shin baka gani ba ya kai wannan annabi mai girma ko ya kai mai sauraro alladhi kafara bi ayatina wanda ya kafir cewa ayoyinmu yake musulunta aka ce za a mutu bayan mutuwa a tashi bayan yayi inkari ya mutu wa qala yama ce la utayanna malan wa waladan wayin an tashi kiyamar ma ai za a bani ƴaƴa da dukiya a can lahira din ba ga wannan mutumin ba abin da yake faɗa attala al-ghaiba shin wannan mutumin ya leka gaiba ne yaga hakan cewa an tashi lahira din za a bashi ya'ya da dukiyar amma takhaza inda ar-rahmani ahadan ko kuma yana da alƙawari ne a wajen Allah sai ya alƙawari cewa wato kamar ya faɗa da garanti kenan yana jin ai ba yi da damuwa ko Allah ne ya gaya masa ya alƙawari har yake faɗa haka wannan hadisin da malam ya kawo ya kashi ne saboda ambaton ne al-hajjaj al-kain wal-hajjaj shine makeri wannan ya nuna ashe sana'a kera abu ce wacce take a yarjejiya ba abin kyama bane sana'a kera ga ma sahabi babba yana sana'a sa ita ce kera kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san sana'a da yake kuma ya tabbatar da shi akai ma na bai masa inkari ba shine malam yake cewa hadisin yana nuna cewa أن الحجاج لا يضره مهنة صناعته إذا كان عدلا مين كيرا بايدا مسألة معنا صناعة سمي شوشي كوي أبن دا أكي بكاتا إنجان تصناعة عدلشي كدا يي ألغوث أشكين صناعة سو سنسي الله يباد الأبار وانا كافري وانا يكي إزجلي يكي فتم مغانا تإزجلي دينا إنكار سوا بزاعة تاشباي بابا متوس هرما يكي توا أما أكي kiyamar ma'ana aka mutu aka tashin to ai shi yadda yake a duniya haka zai tashi a lahira wato da ƴaƴansa da dukiyarsa wannan kaga izgili ne dama bai tashi a lahira ba amma sai da to in ma an tashin hakan dai zamu tashi manya da ƴaƴanmu da dukiyarmu yana izgili ga shi wannan sahabi Khabbab da yake cewa in baka biya ni anan ba ka biya ni a lahira abin mamaki za ga wani ma yana da awar musulmi ne shi amma in ya cuce ka kace da shi akwai lahira sai su mu hada ta kaga ya nuna kamar bai yadda da lahira ba ke dan da ya yadda in ya san ba lahira ba ma ko mutuwa da ake sa mutum a kabari in ka tuna yadda ake binne mutum ai akwai tashin hankali akwai fargaba in ma a wannan matsayin aka ce za a ce ka biya bashi ai kaga akwai damuwa bare kuma a ce abin da zai biyo baya to kaga wannan magana ce mai hatsari shi yasa ma Allah ta'ala ya masa raddi mai zafi yace sanaktubu ma yaqulu abin nan da ya faɗa za a rubuta wa namuddu lahu min al'adabi maddan sannan zamu ainihin ninninka masa azaba ninkin ba ninkin a lahira wa narithuhu ma yaqulu kuma abin nan da yake faɗa cewa a lahira wai zai je da dukiya da ayyuka to ai ba wannan maganar mu zamu gaje abin da ya bari inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna saboda haka in an tashi lahira mai kake da shi Allah da ya baka a duniya shi zai karbe abin sa dama saboda zaka tashi a lahira sifra lene mai kake mai zaka abin na lahira mai kake da shi to saboda haka Allah yake cewa wa narithu ma yaqul sai ce wa yatina ƴaƴan kuma da yake ganin ka san da awarin kana da ƴaƴa kana ganin kai baka da matsala za su kare ka to a lahira fardan zaka tashi kai tsaya zai je tsaya a gaban Allah ba wani batun ƴaƴa wannan yake nuna hatsarin harshe da kiyayar ka faɗin magana wacce za ta iya zama wa mutum musiba a lahira shi wannan arna abin da ya faɗa ga raddin da Allah ta'ala ya yi masa cewa abin da yake da'awa na cewa zai tashi da dukiya Allah ya ce mu za mu gaje abin da yake zai bari zai mutu ya bari ko mu za mu karbe abin mu dama na Allah ne zai karbe abin a lahira kuma da kace akwai yaya kai dai za ka tashi a lahira za a gani ba wani wanda zai taimake ka saboda haka aka yi masa wannan saurara masa raddi saboda izgilin da yake sannan a wannan hadisi ya nuna babu laifi in kana bin bashi ka je ka yi ne ka bi bashinka a wajen kowane ne hakkinka ne babu laifi ka je ka nema kuma ka tsaya akan neman hakkinka ba laifi bane ko da a wajen wane ne kuwa bare kuma in ya zama da ba mutum ne na garba ai bai kamata ka kyale masa hakkinka ba in yana cin hakokin mutane je ka nemi hakkinka an gane ko malaki ta ba zikr al-khayyat ba din da yake bayanin sana'ar dinki al-khayyat mai dinki ambatan dinki ko sana'ar dinki ko mai dinki ma'ana zai yi bayani game da cewa wannan sana'ar ba sana'a ce mai kyau ba sana'a ce a bar zargi ba an gane ko sana'ar dinki ba sana'a ce a bar zargi kaga a can da yayi mana maganar sana'ar abin nan wanzanci sai ya nuna akwai nau'i na mai na kyama a cikin ta domin ya ce kasbu al-hajjam khabi kaga wannan ya nuna akwai abin ki haka cewa abinda shi mu abin nan yake samu na mai yin kawo akwai dauda a cikin kaga wannan ya nuna akwai nau'i na kyama amma wayannan kaga ba ambaci abin nan kyama a ciki ba abu ne sanoyi ne wanda suke masu kyau musulmi ya kamata ya zama yana da sana'a cikin sanoyi wanda zai nemi halal din sa ya rufa kansa saboda haka sana'a dinki sana'a ce wacce take sananniya kuma ba ta da wani aibu a cikin ta. Shi yasa ma hadisi zamu karanta, wani madinki ya gayyato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire abinci, kuma ma'aikin Allah ya je ya ci daga abincinsa, dan daga abin da yake samu zai abincin, ko ba haka ba? An Anas radiyallahu ta'ala anhu, daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda, kala yace inna khayyatan, wani madinki da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu, ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam izuwa ga wani abinci da ya shirya. Kamar yadda muka bayyana, Laraba tun a zamanin farko suna da ɗabi'a ta shirya abinci da gayyatar mutum, ba wai sai wata munasaba ta faru ba, kamar aure ko haihuwa ko wani abu misali. A'a, dama al'adar shi ne suna da sha'awar ciyarwa, suna daga cin abin da yake al'adarsu, su shirya abinci a gayyaci mutane. Kuma har yanzu wannan al'ada mai kyau suna da ita. Duk wanda ya zauna ƙasar Laraba zai ga zai wahala ka yi kwana bakwai baka je abincin rana ko dare a gidan wani ba, zai yi wahala. A kwana bakwai sai wani ya gaishe ka, ce al'asha ma'ana ko al'gada ma'ana, za a zai ce da Allah ka zo mana mutu abincin rana, in ka je kuma daɗi zai yi, kuma ya yi maka hidima, shi ba ma zai zauna ya ci ba, yi ta baka abin nan, yi maka duk abin da zai na kai sai ka ɗauka wani biki ake komi. A'a, su haka suke, duk abin da zai ya kyautata zai yi, abu ne na alfahari a wajen ko abu ne mai kyau ko a musulunci. Saboda ka faranta wa ɗan uwanka ka ciyar da abinci, dama dai ciyar da abinci yana daga cikin ayyuka masu girman lada. Kun tuna hadisin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam farkon ya hijira, abinda aka rawaito yana cewa yana shigowa Madina, me yake? Ayyuhan nas, yace afsu salam ko wa aqimu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bi salam. Kaga farkon ma abinda ya fara kiran mutane, ku ciyar da abinci, ya ku mutane ku daidai ta sallama, ku yi sallar dare, ka duba ciyar da abinci fara ambata. Amma mutane nan yankin su ba al'ada su bane ciyar da abinci, ba su da wannan al'ada mai kyau din, ba su iya ba. Kuma idan mutum ya gayyace kama ya kama abinci, in ka tagarkare kana ci kuma sai ya dauka, ko kuma it's normal, shi a wajen shi ma baka ci ba kai masa laifi, ka bata mu, to me amfani yi maka hidima kuma kai ta wani tsagula kana abin, so yake ga ka ci hani'an sai yayi murna sai yayi farin ciki, kuma shi a wajensa abun alfahari ne, abu ne mai kyau, abun yabo ne. Kai kuma a wajenka in an zauna an ci sai ka ce ai wane kai, watakila ya daidai bai tuna min kaza ba, ko dai bai sha romo bai kaza ba, sai ka wahala, wannan aibi ne, wannan aibi ne, dan ya ci abinci sai mai abincin kuma wani abu ne, to a wajensa is normal. Kai kuma a wajenka wannan dabi'ar ba mai kyau ba ce, dan ya ci abinci kuma ka danga tunanin wai ko kai masa wani abun burgewa, eh kai abun burgewa, amma ba wani abun da zaka ambata cewa dan dama haka ya kamata, to me amfani ya zo bai ci abincin ba. To saboda haka su suna da wannan al'ada mai kyau, kuma duk abubuwan da yake musulunci ya kwadaitar musulmi ya kamata ya rika kwaikwayo yana yi. Kai abinci ranar Juma'a ko ranar kaza, abinci ranar ko abinci mai kyau, ka kira yan uwa biyu ko a zo a ci a gaisa a yi sallar asar, kowa kuma ya kama gaban, ko a yi sallar isha bayan an ci kowa ya kama gaban, abu ne na farantawa yan uwanka da kuma ƙara zumunci. Saboda haka wannan mutumin abin nan ne, kuma abin da zai baka sha'awa ma in kana karanta hadisi, mun karanta hadisi a baya na wani wata gayyata da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya gayyata ma ba musulmi bane, kuma abin da ya kawo ma ba wani abin, abin nan me ya kawo, gurasa ce, sannan da kuma wani kakile ma ya fara sani kha, ya fara canjawa. Kun tuna hadisin mun karanta ba, kuma manzon Allah ya je ya ci daga abincin wannan sallallahu alaihi wasallam, ba ma wani abincin, amma da aka gayyace shi ya je. To anan shi wannan khayyab wanda yake madinki da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai ta'amin sana'ahu, ya shirya abinci ya gaishe annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Anas, Anas yace ibn Malik fa dhahabtu ma Rasulillah, sai ma aikin Allah ya tafi tare da ni na raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila zalika ta'ami, zuwa wajen cin abincin. Fa qarraba ilay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan wa marqan fihi dubba wa qadid, saboda haka fa qarraba ila Rasulillah, shi wannan madaki da ya kawo abinci ya kusanto wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abincin khubzan, gurasa ce, wa marakan, da kuma marak shine abin nan rumu, fihi dubba, a cikin roman akwai kabewa, wa kadid, da kuma busasshen nama. Faraitu nabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaba'u dubba, ana sai shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kai hangu inda kabewar take, min awalai alqas'a, ta gefan tasa din kwanan sai manzo Allah yake daukar kabewa kala an sace falam azal uhibbu dubba tun daga ranar nake kaunar kabewa min yau mai izin daga wannan rana tun da naga annabi yana son ta nima nake son kabewa kaga sahabbai ke duk abin da annabi yake so suna so sallallahu alaihi wasallam saboda kaunar su ga manzo Allah kuma dama haka kauna take in dai kana kaunar mutum to dole ka dabi'a sai yana duk sai ka kana san abin da yake so amma ban kaunar ta gaskiya ce amma in ta jabuce za ka ga baki da baki ake faɗa amma in ka ga aiki kuma ka yi gaba da yayin ma to wannan ba maganan baka ce kawai amma ba gaske bane in dai akwai kauna ta gaskiya shi yasa za ka ga masu kaunar mutane za ka ga suna kwaikwayon koda a cikin yan wasan ball ne ko wasan wani abu saboda kawai sun musu zai ga irin rigar suke sa irin gyaran gashin su irin kaza kaza dan suna kaunar to ina ga wanda yake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake so a ga koyi wajen abin nan yanzu kaga wannan dabi'a ce ma san wani abu na abinci ai dabi'a ce amma duk da haka dabi'ar ma yana santa tunda yaga annabi yana so a dabi'a sai ya so wannan dabi'ar to kaga abu ne mai kyau ya zama kana duk abin da aka ce sunna ce kana kwaikwayo da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma alamar kauna ta gaskiya kenan alamar kauna ta gaskiya kenan wannan hadisi kamar yadda muka faɗa mallan ya kawo ne don ya ambace wannan madinkin da ya shirya abinci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah yaje ya ci daga abincin sa wanda yake nuna cewa babban mutum ana iya gayyatar sa wajen wanda yake ba mai matsayi ba kuma yaje ya girmama shi wannan kuma yana daga cikin abin da yake sa al'umma ta samu ƙarfi da kuma haɗuwa waje daya idan manyan mutane za su je gidan wanda suke ƙasa da su su je ziyara a gaisa har ma su ci abinci kaga abun alfahari ne ga waɗannan kuma ya ƙara danƙon zumunci da girmamawa mutumin zai ji daɗi kuma zai ƙara haɗa al'umma ta yi ƙarfi sabanin a ce manya suna ƙasƙantar da wanda suke ƙasa da su to sai ga al'ummar bata tana abin nan to babu renawa don wani ya gayyace ka ka bi shi matsayi sai ka je ka girmama shi don ya ji daɗi kuma dama ana so a farantawa musulmi kaga wannan mai abin nan madinkin da ya gayyace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya ji dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi duk wanda ya gayyace shi baya jin zuwa ko da ba musulmi bane ga hadisin mun karanta ko sannan kuma ai wata ta'ada mai kyau ta musulunci shine a haɗu a ci abinci tare kuma dama ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kai masa koke mun karanta hadisin amma da yake dai karatu ake yi ba kasafai hadisin ke zama ba ko karatun shi yasa wani lokaci sai dai a wuce mun karanta cewa an kai manzo Allah koke sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce su da muka ci abinci amma ba mu koshi me yake da su la'allakum me yake
kuma cin da
yace watakila kuna ci ne kowa daban-daban a daidaite shi yasa watakila ku haɗu akan abincin ku sai Allah ya sa muku albarka da ku suka haɗu sai a ci a goshi shi yasa ma'aikin Allah yace sallallahu alaihi wasallam abincin mutum ɗaya yana isar mutum biyu na mutum biyu yana isar mutum uku haka an haɗu sai Allah ya sanya albarka mun karanta hadisin kun manta ne yace watakila ba ku ci tare ne to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna da sahabbai sun ci abincin ya ce da Anas kuma kar ku manta sai karancin shekarun sa kuma hadimin manzo Allah ne amma da shi aka ci abincin da kuma wata kila mai gidan da waɗanda aka je da su duk an haɗu da kuma shi shugaba wanda yake kololuwa gaba daya da shi aka ci abincin sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna maka haka yake kamata a ga ci abinci tare sai kuma matsalar cewa manzo Allah sai kuma yana daukar kabewa a ciki nan ko malume sun tattauna cewa a wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wancan yaron me yake da shi ya gulam sallallahu alaihi wasallam ka tana shi aiko wane ne ma
kullun ayati
ya so to waje ga mana sunan shi to shikenan ba a kiyaye sunan ba wanda yake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam agolan manzo Allah saboda haka manzo Allah yace ka ci daga abin da yake gaban ka sallallahu kul bi yaminika wa kul mimma
yalika
umar ibn abi salama sunan shi dan gidan abu salama dan gidan ummu salama agolan manzo Allah saboda haka yace ci daga abin da ke gabanka ko ma'ana yaron yace hannunsa yana kai kawo a cikin wariyar to anan kuma ga manzo Allah yana daukan kabewa shine suka ce ai wasu ma suka ce anan wata gila ko abin da aka kusantar kama a ce tire tire ne aka zuba wanda yake kusa da manzo Allah shi yake kai hannunsa sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a yace annahu la yukrahu minhu idha lam ya'lam zalika fala yakul ilma mariyana ana duba da wa kake cin abincin saboda shi wancan karami ne kuma dabi'ar karami kaga dole za ta yi ne a cikin manya ka gane ko bai dace ba shi karami a cikin manya amma in babba yayi haka duba da wani abu da yake da bukata a cikin suka ce babu damuwa sannan an yi bayani na sana'ar dinki sai malamai suka ce sana'ar dinki ta kunshi abubuwa guda biyu akwai ijara da kuma zai a ciki duka ciniki da kuma kodago saboda dinki a zamanin baya shi madinkin ne yake samar da ainihin wato iyadin da zai dinka kai zaka je ne ka bukaci kaza shi kuma ya nemi ya saka abin nan yadin ko kuma ya nemi yadin kuma ya dinka maka sabanin mu yanzu zamanin mu kai zaka kai yadin kaga ijara ce kawai za kai masa dinki ne ku yi ya auna ka ku yi kodago ijara kenan kodago ka biya shi abin da zai yi wa aiki ya baka azumi to amma a can kuma shi zai sama maka tufafin kuma ya dinka maka suka ce babu laifi a yi haka domin an yi sabani game da ijara wasu malamai suna cewa ijara wato kodago yin wani aiki ne wanda yake laysat bi a'yan mar'iyya wala sifat ma'luma abu ne zaka ce ayi min kaza kuma ba a san ya abin yake ba suka ce to rashin sanin ya abin yake shi yasa suke da tantama akan ijara amma hakikanin gaskiya in ka duba ijara ai abu ne sananne misali ka ce gina mun wannan katangar katanga ai za a faɗi specification na irin katangar da tsayinta da wane da inda za a yi da sau kaga ai abu ne sananne shi kuma yayi aikin in ya ka gamsu ya ka biya shi ko kuma a ce gina mun rijiya misali gaba kaza ko kuma a samu ruwa in aka yi aka samu ruwa tunda ma'anar rijiya kenan dai ta ruwa ce to kaga an yi maka bukatar ka kai kuma sai ka biya a ce to a tsadan ci shine ake cewa ijara saboda haka ya halatta ijara a musulunci ma'ana ko dago ka ayi mutum yayi maka aiki ka biya shi bisa yarjejeniya ya halatta shi yasa suke magana a cikin cewa dinki ya kunshi abu biyu akwai bai akwai tijara wa ijara kasuwanci ne za a yi ciniki riga iri kaza nawa kudin ta yake sai yi maka lissafin yadin da kuma abin nan din aikin da aikin sana'a ya hada ma abu biyu kenan domin za ka sayi yadin ne kuma ka sayi kuyiyar jeji ne ko dagan mai dinkin kaga abu biyu kenan a ciki sai suka ce ya halatta a yi haka saboda mai saboda bukatuwa zuwa ga haka tunda haka ake yi a wancan zamani don akwai bukatar hakan kamar yanzu idan mutum yana da shago kuma yana ajiye yadi sai ka je shagon madinki ga ya duka ka ce to kaga yadin da yayi maka aiki niki sannan an saya kuma a yi maganar kodago na me na dinkin irin nau'i da sauran so ya halatta a yi wannan abu ne wanda yake sananne a tsakanin mutanen al'ada ce wanda musulunci ya tabbatar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya nuna tawalu ta yadda yake zuwa gidan mutane wanda suke ba masu matsayi babba ba kuma har yakan ci abinci a ciki kuma ya nuna babu laifi a gayyaci mutane zuwa wani cin abinci ko da ba na walima aure ba ne ko na wani wata munasaba munasaba kuma a ce babbar sallah ko karamar sallah a shirya abinci kaga wannan munasaba ce a'a ko da yaushe ma ya halatta a shirya abinci a gayyaci mutane su ci babu laifi kuma babu laifi babba ya je ziyara gidan ainihin mabiyansa ko kuma sahabbansa ya je wajen ɗalibansa a ce malami shehi ya je gidan almajiransa ziyara babu laifi ba abin aibi ba ne an gane ko ba abin aibi ba ne don malami ya je gidan ɗalibansa har ma ya ci abinci ko kuma wani babban mutum mai gida ya je wajen yaron gidansa ba ne ba abin aibi ba ne a musulunci babu laifi a ce Anas ibn Malik Allah ya kara masa yarda sahabi ne mai falala kuma yana cikin sahabban da suke kaga anan ya nuna mana yadda suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abubuwa har ma cikin ɗabi'u wanda yake ba na kai tsaye abin da ya shafi ibada ba. abinda yake na dabi'a san kabewa sai tun na gama aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana san kabewa nake santa saboda kaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yake nuna kaunarsa habbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bab shira' ad-dawab wal hamir babin da yake bayanin halaccin ka sai dabbobi kuma ka saida in ya halatta ka saida ko ya halatta ka saida dabbobi nan dawab yace kuma ad-dabba a larabci suka ce shine kullu hayawan yamshi ala arba'a shine dabba duk dabbar da ke tafiya akan kafa hudu ita da larabci an ce dabba ita ake nufi kaga an ce a hadisin da za a kawo ana magana ce ne kira kuni ne kaga rakuni ya kafa hudu gare shi ko ba haka ba sai yayi idafa da wal hamir ko wal umr da kuma jakkai ko jakuna akwai bambanci tsakanin rakumi da jakuna rakumi dabba ce wanda yake cikin an'am da ake ci a yanka a sai a sai a cina mata ya halatta jaki ko ba a cina mata amma yana amfana da shi ko ba haka ba ana lafto ana hawa da sauransu so duk wayannan dabbobin ya halatta a saya kuma a saida cinikin dabbobi ya halatta ciniki ne da ya halatta a kasuwanci sayar da dabbobi da sayansu ya halatta a yi wannan ciniki an gane ko babu laifi a musulunci sannan kuma akwai matsalolin da ya shafi irin wannan cinikayya na dabbobi akwai matsala ta alqabdu shine in an yi ciniki ansar abin da aka saya karba domin bisa al'ada baka wato kamar yadda muka sani mun yi magana a baya da aka yi magana albay'ani bil khiyar shine zabi ko sai aka ce malam ya tafarraka ana ciniki na tabbata in an ka ba da kuɗi ciniki kun yi ciniki ka ba da kuɗi ya karɓi haja shi ne sai kai mai sai da aka karɓi kuɗi in kun rabu ciniki ya tabbata to wajen karɓa din shine alqab wace irin karɓa ake nufi domin karɓa iri-iri ce ya danganta da abin da aka sai idan riga ce a cikin kwali misali miƙa maka zai ko ba ka maka karɓa ko takalmi a leda miƙa ma zai ka ansa ka ba shi kuɗi kaga wannan is very simple karɓa ko ai karɓa wannan kai tsaye gashi ya miƙo ka karɓa to wani cinikin gida aka yi ba shi ya karɓar ta ce an yi cinikin gida an gama kuma an yi waye me yake tabbatar da an karɓa an miƙa shi ne takardu al'ada a baka takarda ka karɓi takarda domin ai gidan ba a ɗauka a sa aljihu shi gungurin yana tsaye waje ɗaya ko ba haka ba ko kuma a baka makullai shi kanshi makullan in ba takardan ma mu a wajen mu ai ko na di to yawa to kaga takardar da tafi kenan in aka yi cinikin gida tabbatar ciniki ya fada shi ne ka karɓi takarda ya karɓi kuɗi in ka karɓi takardun gida shi kenan ya shiga anan ka kasan cewa yanzu ake ma kaga kab ne shi ma ba ka iya karɓar gidan da tun da girmansa ba za ka iya amma in baka takarda shi ne yake wakiltar gidan to dabba fa kuna tafiya akan doki rakumi jaki sai ka ga kayan mutum sai ka ce kana so sai ce ato bismillah ayi ciniki ya halatta ba sai mutum ya bijirar da abu na saidawa ba wannan ma wata matsala ce mai zaman kanta kawai hula malam ibrahim taimun sai na ce malam ibrahim bismillah ba nace ji wala wala na taimun da Allah ko za ka saida mu it's normal an ya ga yana da sha'awa yace to me ciniki ya fiye da misali 30,000 sai yace kuma yana sha'awa ciniki za a yi dan kasuwa ne shi 35,000 ni kuma ta yi mun 35 kaga ya samu karin 5 dinnan za ta masa fa'ida kawai sai ce a to ba matsala 35 ne kuma na ga taimun to ba matsala na saya mun 35 sai ya cire hula ko in ce kai mun wanke in an wanke ka mun ko kuma ba na abin an kai wanke no ya halatta kaga waya a hannun mutum taimun ka ci kai wannan wayar taimun wallahi ce ai da na je China ne ko da na je Dubai na siyo ka ga tun da kai a Najeriya ba zai kuma to da Allah ko za ka taimun ci in kana shi amma ba matsala sai ku yi ciniki ya halatta kaga ba wajen mutum ka ce ka taya alhali bai yi ni ba bai bijirar da abin cewa ya jera ko ya yi kaza ba kaga motar mutum ya abin nan ta buge ta cika motar nan taimun da Allah ko za ka taimun ba matsala in gane ce a gaskiya mota ta ina son abin ba zan saida ba da to shi kenan in ko ya ga zai dan samu riba musamman yan kasuwa kun san ba sa daina riba tunda ya san to me motar ya san zai iya sayan wacce tafita ko irin ta ko mai dama kuma in ya kara ma ko waye kuma ya samu riba ce a to bismillah me ciniki normal ba damuwa a yi haka to in yana kan motar ne aka yi cinikin kuna tafiya kun taho daga Abuja ko daga Kano za ku zo kwanan ka kai motar nan taimun wallahi ya ja to me ciniki mana aka ce to shi kenan kaza aka yi ciniki har ma aka ga takardun mota dama a mota ga kai kuma yanzu waya dama kudi za a tura yanzu kenan ga takardu aka tura kudi an ga wace ne mota ta zama taka ana zuwa abin nan unguwa uku za a shigo Kano kace to sai a bani mota ce a sai na je gida tukuna in ka ajiye ni a gida ko in ka kai ni waje ka za ka tafi da motar ka cewa kaga alkamtu kenan akwai matsala duk wannan a cikin wannan hadisi zai magana ga hadisin da malam ya kawo an Jabir ibn Abdullah shine hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yarda kala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin na kasance da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna tafiya cikin wani yaki mun tafi yaki muna dawowa fa abta abi jamali wa a'ya raqumina abta abi sai mun jinkiri ma'ana ya kasa sauri yayi nauyin tafiya wa a'ya ya gajiya fata alayya nabi sallallahu alaihi wasallam faqala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi gaba ya dawo baya yana duba halin da ake cikin matafiya ba wai yayi tafin ya tafi gaba yana gaba ya wuce ba a'a yakan kuma tsaya a baya ya ga wanda suke tahowa an gane ko yana tafiya a bayan jama'a sai ga ana sai yana tafama da raƙuminsa yaki motsawa da kyau an baro shi a baya an baro shi a baya sai faqala sai ce Jabir yace ya kai Jabir fa kuntu na'am nace na'am ya rasulullah kana masha Allah yace me ke faruwa da kai naga an barka a baya ma'ana ta'akharta an nan sai kai dinki kuntu abta alayya jamali wa a'ya yace raqumina ne ya ma'aikin Allah yayi nauyin tafiya kuma ya kasa yana da kiri ke ja fa takhallaf shi yasa na zamo a baya shi yasa na zamo a baya fa nazala yahjunuhu bimahjanihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana da sanda mahjan wata mai kai a tankwara haka sai ya janyo ba gora bace to sanda dai mai kai a malkwai haka irin wanda ake gani sai ya janyo wuyar raƙumin da ita wannan sanda din yahjunuhu bimahjan yana janyo wuyar sa haka kuma kala sai yace wa Jabir irkab hau farakibtu yace ina hawa fa laqad ra'aytuhu akuffu 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga lakumi ya wato ya warware yana so ma ya wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko akuffu ina janyo shi baya saboda yanzu gaggawa yake tunda manzon Allah ya janyo shi ne masa addu'a kenan sai ga lakumi ya warware ya kama tafiya da gaggawa har yana so ma ya wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akuffu yani amnahu na hana shi yayi gaggawa yana wuce ina janyo shi kala muna tafiya sai ma'aikin Allah yace da ni da zawaj ya Anas ya Jabir kai aure ne kul suna'am nace eh ya ma'aikin Allah wata kila ya lura da yanayin Anas Jabir yadda yake ko gaggawa ko dokin ita bi gida ko wata alama da ya gani tare da shi yace ta zawaj kul suna'am yace eh nayi aure ya ma'aikin Allah kala zikran am tayyiban yace wacce ka aura budurwa ce yarinya karama ko kuma bazawara sayyid kul suban tayyiban yace a ya ma'aikin Allah bazawara na aura kala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace afala tazaw afala jariya me yasa baka aure yarinya karama ba tulahibu hau tulahibu ku rika yin wasa tana mata wasa tana ma wasa yara kanana suna da wasa dan haka girma kuma lokacin to sai ga an rage ainihin wasa dan me baka aure yarinya karama ba tana yi maka wasa kana yi mata wasa kultu sai ana tace innani akhawa ya ma'aikin Allah ai ina da yan uwa mata ne a wata riwaya inna ta muslim inna abdullahi halaka wa taraka sab'a bunat babana abdullahi ya mutu yayi shahada ya bar yan mata bakwai gari ni wa inni karihtu an atihinna aw ajihinna bi mislihin shi yasa ban so in kawo yarinya karama irin su ba sai in kara wa kaina akan bakwai in kara takwas ai ta rigima kenan shi yasa sai na aure ainihin babba fa ahbabtu an zawaj imra'a sai na son auren mace babba tajma'uhunna wa tumashshithunna ta tattare su waje guda tana gyara musu kansu tana kulawa wa takum alaihinna tana kulawa da su kala sai ma'aikin Allah yake eh tabbas abinda kai daidai ne kala yake cewa amma innaka kadimun ya kai Anas to gashi dai zamu iso gida zaka zo wajen iyalanka fa iza kadimta falkais alkais to in ka je gida dai bisan misannu wajen mu'amala da iyalanka alkais 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 yana nufin hankali ma'ana ka zamo mai basira da hankali wajen mu'amala da iyalanka kar ya zamo ka dawo daga tafiya kuma ka fada musu ba tare da kayi dabarar wato bin su sannu sannuwa wajen mu'amala da zaka isa gida ka samu iyalanka dan an kwan biyu an bar gida za a dawo kuma yayi sabon aure kaga yace to ka bi sannu da iyalanka sun makala sannan sai yace atabihu jamalaka wannan raƙumin naka zaka saida min ya kai Jabir kultu na'am nace eh ya rasulullah in kana so sai saida maka fashtarahu minni bi uqiya yace to nasiya da uqiya daya wasu kace 40 dirham shine uqiya wasu malamai suka tattauna akan nawa ne uqiya almuhim ya sai wannan raƙumi da uqiya awo na uqiya wato na azurfa kenan 40 dirham sai ya saya a wajen Jabir a wata riwaya yake cewa bi'nihi zaka sayar min da raƙuminka yace fa bi tuhu nace ya baki Allah in kana so in saida ma wastasnaytu humlani ila ahli amma ya baki Allah in mun je Madina sai na je gida ina da kaya na akan raƙumin na kai gida sai in dawo in ka maka raƙumin shine wannan to gace da ina kan raƙumin an yi ciniki kuma a nan kaga ba a danka kudin ba amma ciniki ya riga ya tabbata tunda ya saya da adadi kaza kuma ya sayan masa kawai abinda ake jira ai bashi kudi shi kuma ai bashi raƙumi to ba a cake kudi an bari yanzu ba shi kuma bai bada raƙumi ba yace sai an yi me sai an je gida ya je aje kayan sa a gida yana da kai akan raƙumin ya hau kansa sai ya in ya je sai ya dawo ya kawo raƙumi kaga wannan yayi sharadi a cikin ciniki kuma dama mun ce sharadi a ciniki ba aibi bane in dai sharadin bai ci karo da asalin cinikin ba babu laifi yace sun makadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina qabli sai manzo Allah ya riga ni shiga ganin madina wa qadimtu bil ghadani kuma ni shigo da gari ya waye fajina ila al masjid muna shigowa madina sai muka nufi masallaci ni ma dan can nufa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dawo daga tafiya masallaci yake fara zuwa ya sauka saboda haka ni ma dan zo inda na nufa ke fawajtuhu ina zuwa masallaci sai ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ala babil masjid abu gofar masallaci kala sai yace al'ana qadimta sai yanzu ka kada so kultu na'am yace eh kala fada jamalaka fadkhul fa salli rak'atayn ajira kuma naka kofar masallaci ka shiga kai raka'a biyu haka ya kamata ga wanda yayi tafiya in ya dawo sai a masallaci raka'a biyu kafin ya shiga gida yace fadkhaltu fa sallay na shiga masallaci ne sallar raka'a biyu fa amara bilalan bayan na gama sai ya aice a kira bilal yace an yazina lahu yuqiya cewa bilal ka auna masa ainihin cinikin da muka yi Jabir ka bashi uqiya wato adadi 40 dirhaman na cinikin raƙumi da muka yi fa wazana li bilal fa arja sai bilal ya auna mun kuma ya cika mun lissafi ba iya uqiya daya bani ba har ma ya ƙara mun akan uqiyar da aka ce akai akai ciniki a wata riwaya har ninka masa yayi sau hudu fil mizan manzo Allah yake ƙara masa fan talattu hatta wallahi na karbi kuɗi na juya zan tafi fa qala ud'u li jabiran sai yace a kira mun Jabir maki Allah yace a kira mun Jabir kultu ina ji an ce ana kira na sai nace al'ana yurdu alayya aljamal na san yadda maki Allah yake yanzu fa sai yace in daura kuma ina ma in tafi walan da kunshi abgadi ya min ni ko ba ma bana masala kuma tunda na an bani kuɗi na ma ni bana bukata da ku amma na san ana kira na ce zai karbi ra kuma kala hakan ko aka yi ina zuwa yace dai kun jamalaka walaka tamanu dau kira kuma ka kaje kuɗin kuma an baka kaga a wannan hadisi yana da fa'idoji masu yawa amma idan mun takaita zamu ga a cikin sa an yi ambaci abubuwa masu yawa daga ciki Jabir ya bada labari cewa sun yi tafiya mai suka je yaki jihadi ko karanta hadisin mana gani shi yasa nace kafin a zo karatu ka biya karatun da za a yi dan ya zama ka dan rike karatun an zo an biya kuma gobe ka da biya ka dan ji karatun ko a shagon kasuwa ne ga wayannan ka dan saka ji yana da kyau sai ya saka kiyaye karatu yace kuntu ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi kasatin mun fita yaki saboda ka yaki aka fita kuma yace an je jihadi ba aibi bane idan ka ambace wani aiki na alkhairi kana bada labari ba riya bace dalili in yazo kaga karantawa yake yana bada labarin abin da ya faru a zamanin manzo Allah ta azan ke fadar cewa sun je jihadi to ga ba aibi bane idan ka fada wani aiki alkhairi da kai a fuskar bada labari da kuma karantarwa da kuma abinda in dalili ya kama babu ne baya daga cewa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Rabi'a sai yana bibiyar mabiyansa domin ya ga halin da suke kaga shi ya sama a halin da sai shi ba gaba yake tsayuwa ba a'a yana bin baya ya ga su wane ne aka bari a baya domin ana tafiya saboda yanayin tafiya dole wani za a bar shi a baya tunda ana tafiya ne a jama'a watakila ko abin hawarsa ya samu matsala ko kuma shi ya samu matsala ko ya tsaya biyan bukata ko wani uzuri to kaga ba za a tafi a bar mutum ba kuma ya halaka tunda wancan zamanin aka tawa kyale shi akwai barazana dole ana so kowa a zama an tattare waje guda to saboda haka ma'aikin sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na jagora baya barin mabiya haka kawai sai yana yi yana kewayawa domin ya ga wani hali suke ciki inda wanda yake bukatar agaji irin wannan kaga an taimaka masa gashi da aka yi addu'a da kuma ya warware ya kama hanyar tafiya sannan Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa rakumin yana kokarin ya wuce gaban ma'aiki ina janyo shi baya saboda me ladabi ya ba daidai bane ya rika shan gaban shugaba yana wucewa gaban jagora kuma yana abinda wannan ba ladabi bane yana kokarin janyo shi baya tunda yanzu ya warware har ma kokarin yake ya wuce gaba sai yace akufu a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina janyo shi kar ya wuce gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Jabir ana kan tafiya cewa yayi aure shi ma yana cikin bibiya da sanin halin da ɗan uwa suke ciki domin in akwai buƙatar ka taimaka mutum da wani abu sai ka taimaka masa ko ba haka yace yayi aure har ya ba shi shawara cewa ina ma a ce budurwa ka aura saboda ɗabi'ar ƴan mata tunda Jabir din bai taɓa aure ba shi ma matashi ne kuma matashi ya kamata ya aure matashiya a gari sai su yi wasan su tare shikenan to amma ya shi yana da hikima Jabir sai yace sai ya aure ba zai wala tunda an bar masa kanne mahaifinsa ya yi shahada a Uhud saboda haka yi hikima kuma wannan yake nuna maka hikima ta aure ba koyaushe dan kana kawai matashi a in wani uzuri ya faru sai ka duba me ye maslaha ko ba haka sai ka ga me ye maslaha to ya duba maslaha shi ne aure ba zai wala domin ta kula da ƴan uwansa da aka bar masa ta tsaya don ita babba za ta fi nutsuwa da kulawa sabanin wacce take karama tana da yawan wariyi da wasa a cikin wannan hadisi akwai falala ta auren yarinya karama saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar akai sannan a cikin hadisin sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ko zai sai da rakon sa muka ce ya halitta in ka ga abu hawan mutum kana da sha'awa ka taya in yana ga zai iya saidawa ba laifi bane dan wani ya tambaye kar ka dauka ya maka ba daidai ba dabi'a ce ta mutane in ya ga abu yana so kuma ba zai iya cewa sai an je an siyo a can ba kai kuma za ka iya siyowa ko ka samu kaga sai ce to sai damun naka kai ka siya kuma kai in ɗan kasuwa ne kai ba iri na almajiri ne ba sai ka ce a in zan samu ribar 2000 ai kaga tsari ce za ta yi min amfani tunda in na saida zan iya samu kusan kwacin wani ko kusa da shi to ba laifi ba ne dan ya tambaye ka kar ka ce maka shi kuma in an yi ciniki ga ba zai sai ba ko kuma zai sai da ba shikenan ce a'a ba ne nufin in sai da abin sannan kuma da aka yi ciniki gashi har an gama ciniki a halin tafiya cewa ya sai da mata da ruqayya kuma yayi ne ya sayan mata abin da ya rage kawai ba a bada kudin ba wannan ya nuna ana iya ciniki ba tare da an yi mai ba an danka kudi ba kuma ciniki ya tabbata sai da mun na sayan maka a kaza amma dai yanzu kudin baya hannu sai an kawo sai na je gida sai ne kaza ciniki ya tabbata in dai kai yadda aka yi ciniki shikenan amma da sharadin cewa yanzu kudin baya hannu sai an kawo sai na karbo sai na je gida amma dai ciniki yayi sannan kuma wajen bayar da abin da aka saya ya danganta kaga nan an yi ciniki rakumi ya zama na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam Jabir kuma jira yake a bashi kudi ciniki ya tabbata yace to amma fastrasnaitu ibn hamlani sai nace amma saboda in naje zan kara ka gida in aje kaya na in dama da shi kina yarda shi ma kaga yayi ya halatta an yi ciniki mutum wajen karbar cin abin da aka yi cinikin shine alqabdu ya danganta ana iya mai karba take ko kuma ana iya jinkirta duba da yanayin abin da aka saya kamar yadda muka ambata a baya wannan hadisi ya nuna cewa babu laifi in an sunna ce aka dawo daga tafiya ayi raka'a biyu a masallaci kafin a shiga gida sannan a ciniki kuma akwai matsala muhimmiya da aka kawo a wannan hadisi matsalar da muke yi a kasuwancin dayan muna yi dayan ba kasafai ake yin sa wanda muke yi shine in na sai abu a wajenka kai min ƙari kai min ƙari shine az-ziyada fi saman an gane ko sihhatu at-tawkil fi al-wazn ya halatta in mun yi ciniki ce wani ibiyaka in wakilta wani ya biya ka kudin babu ne yanzu kaga manzon Allah wai kuta ya biya cikunan Bilal yace Bilal je ka biya shi ya halatta ka wakilta wani hayi ciniki zai biya kudin sannan kuma ya halatta in ka sai abu a wajen mutum kai masa kari akan asalin farashi wannan kuma bisa al'ada shine yan kananan masu sai da kayayyaki din kuma mutum yazo ya sada maka mun gici kowane mafici naira 250 ne sai ka bashi 1000 ka dauki guda biyu dan je kana so ka taimaka masa babu laifi an gane ko in ka sai abu a wajen mutum kai masa kari az-ziyada fil mabi' min al-ba'i ko kuma shi wanda ya sayar maka yayi maka kari akan abin da ya saida maka shine irin yanda muke in an yi awu kuma a diba a kakkara haka ana cewa kari ko ko me yake
gyara
babu laifi ba aibi bane saboda ai ihsani ne daga mai saidawa in ya ga dama ma a matsayin mudu dai sai baka mudu dai da rabi ko biyu ya halatta ya halatta shi kuma mai saye ya halatta kun yi ciniki 2000 ya baka 5000 ya ce gashi 5000 an baka kaga yi maka ƙarin ihsani yanzu gashi Jabir an yi cinikin ukiya amma an bashi mai ƙari akan abin da aka yi ciniki an ƙara masa akan abin da aka yi cinike sai dai malamai suna cewa Ibn al-Qasim yace shin wannan ƙarin da ake mai matsayinsa sai wasu suka ce matsayinsa hiba ne kyauta ce wato ciniki ne da me da kyauta a haɗe da na ka sayan man 500 ne kuma sai na baka kuɗin ka 500 na ma kyautar 500 sai na baka 1000 na ce ga to wannan kyautar da na baka daban cinikin kuma to idan hiba ne in kyauta ce yace fa in wujida bil mabi'i aiban raja'a bis samani wal hiba in an ce kyauta ce mun yi ciniki sai na baka 500 ne na baka 1000 ce je ka to sai daga baya naga abin da ka bani bai mun wance malam dawo ba ni kudi na karba abin ka tun daga wani aibi ko ga wani dalili da shari'a ta yadda mai da maka to wancan karin za a maido da shi ma ko za a maido da shi ba tunda shi ai da ma daban ne hiba ne to idan an dauka cewa shi kudin daban kyautar daban to gai kyauta ita ba za a dawo da ita ba sai dai a dawo da asalin kudin amma Abu Hanifa yake cewa a'a az-ziyada fi samani aw al-hasm minhu yalhaqani bi asl al-asl yace a'a da karin da shi yayi maka ka sai mudu dai sai baka mudu dai da rabi sai ka dawo ka ce ka fata to mudu dai da zaka da masa shi mudu dai da rabi zaka da masa ba wai kai rai din da ka san mudu dai ka sai ka kwashe rabin ka ce ga mudu ka dai a'a ai dalilin wannan ne aka yi maka karin to duk zaka da da kamar da in kudin ne duk zaka mayar da kudin in an yi ciniki abin 500 aka baka 1000 ce je ka sai ya fasa yake dawo wannan abin da ka bani ba haka yake ba karba abin ka bani kudi to zaka da 1000 ne ba zaka ce ai da ma 500 ne kudin abin ba 500 kuma na san ba kudin bane kyauta aka bani a'a yake 2000 zaka dawo da shi kaga wannan mas'ala ce muhimmiya saboda wani kare dauka ce ya ga ya sai mudu dai an bashi mudu dai da rabi in ya ga baya bukata zai dawo da shi sai ya rage rabin mudun yace to ga dama mudu dai ne sai ya ga abin ka ce a'a sai ka hada da wancan karin da aka tun da cinikin a haɗe yake in an siya to an siya do in an maido an maido do haka in ya bada kudin ya bayar duka in za a karbe kuma a dada shi za a dada shi duka to ya halatta duk ai wannan tsari na cinikayya sai dai a kula da abin da yake na ka'ida yace jawaz talabul mabi' min ar-rajul wannan mun faɗa sannan a ciki akwai mas'ala ta abin da muka ambata na al-qabdu cewa bayarwa ya yake shine muka ce ya danganta da abin da aka ce in gida ne za a yi kam ma a karba ko a bada takarda ko a bada mukulla ya danganta da al'adar abin da aka saya bab shira al-ibl al-him aw al-ajrab al-ha'i babin da yake magana akan cinikayya a sai wato raƙumi mai aibi al-him wanda yake mai larura ta kishi shine zai tishan ruwa baya koshi kamar yadda Allah ya bada labarin Qur'ani ko dan wuta yace me ya fada cikin surar Al-Azim game da shan da za kishin da zai dame sa wuta shurbal hin kun manta ke fasharibuna shurbal hin ne al-hin shine raqumi wanda yake alladhi la yarwi, wanda baya goshi, ma'ana ya samu larura, wata cuta ce suke samun rakuma, sai ita shan ruwa baya kashe kishin sa. To kaga yana da aibi ke. To in za dama mun ce za sai da haja sai an yi mai bayanin aibin ta, halin take shi. To in mutum ya sai maka da haja bai gaya maka hakikanin me yake tare da hajar ba na aibi, to kaga kana da damar ka yi mai ka dawo da ita warware ki, idan ya maka algus sai dai idan ka gamsu da cewa za ka sai abin a haka ka yarda da abin aibin shi kenan. Ciniki ya tabbata za mu dakata a nan saboda lokaci, insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi a wannan babin. Abinda muka karanta dai da Allah ya amfanar da mu da shi, ba mu yi ko aike da shi, abinda muka yi tuba shi ya zai mana afwa. Kamar yadda muka faɗa a rika rubuta tambayoyi, kada a rika katsewa abin nan, in an tara tambayoyin sai mu amsa su, sai mu rika amsa tambayoyin daban. In wasu abubuwa suka taso wanda yake wataƙila mutum yana tambaya cikin misalin da ake karantawa, sai a rubuta tambaya. Dan mutar da tambayoyi sai mu amsa su insha Allah. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi.
Amin.
Dukkan mu Allah ya zauna da ita lafiya, ba mu tsawa gabanin na kwarai.
Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.